da ban mazauna birnin Yamai ne suka jerin gwano daga dandalin Plasmo zuwa Place de la Concertation inda suka gudanar da gangami a wannan talata 28 ga watan Janairun 2025 dake matsayin ranar cikar wa'adin watanni 12 na tabbatar da ficewar Nijar daga Fediyawo a hukunce bayan da a wata rana mai kamar ta yau a bara kasar da kauyen Mali da Burkina Faso suka sanar da yanke shawarar raba gari da kungiyar da suke yi wa kallon yar amshin shafin Faransa ga wasu shugabannin kungiyoyi da ke bayyana mana matsayin ranar ta yau.
Sunana Ibrahim Salisu, sai magana da yawun kungiya FRSA wato Front Revolutionnaire pour la Souveraineté de l'Afrique. Muna murnar cika shekara guda da ficewarmu daga cikin wannan kungiya, kuma daga wannan lokaci da muka fice zuwa yau babu abin da muke gani illa ci gaba. Saboda haka dole sai mun jajirce. Al'umma ta ba da goyon baya kamar yadda suka fito yau kunsu da kwarkwata suka nuna cewa na salaman muna goyon bayan ficewarmu daga cikin wannan kungiya ta sai da yawo, kuma muna goyon bayan shugabanninmu da suka jajirce suka ja daga suka nuna cewa babu abin da suke kokowa akan shi illa kare mutunci da martaba ta ƴan kasashen mu na IAS.
Sunana Abdul Mamman, sakatare mai watsa labaru na Muhammad National Pula Sodega de la Patrie Amnesty Inc. Ka dubule guda a hiddo mana kudin mu namu na IAS. Idan yau aka hiddo kudin IAS to komai ya kare sai an jajirce da ga harka ta tsaro. Kuna ganin barazana da ake na ana yi mana, mutane suna dauka wannan barazana kamar barazana ce karama amma babban barazana ce.
Haka an samu halartar mata a gangamin da aka kira na jaddada katse igiyar karshen mulkin mallaka a yankin Sahel.
Sunana Hawwa Adam, wallahi yau muna cikin murna da farin ciki, kuma ba ma bayan sai da yawo, yau ba ma goyen bayan shi gobe. Yau ne kuma za mu so mu gabatar wa duniya da cewa mun huta sai da yawo, yau mun huta gobe. Su shafa mana lafiya, mun samu inshin kanmu.
Madam Bubakar Maryama, dole ne mu kawo goyon baya don kasanmu ne. Idan shi ne muka ko muka huto muka zo muka ba da goyon baya mu mata duka mu zo.
Mambobin majalisar soja ta CNSP sun hallara a dandalin na Place de la Concertation da zumar karfafawa jama'a gwiwa game da juriyar da suke nunawa da kuma fafutukar da suka dage kanta tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kawo yau. Ga kaɗan daga jawabin Kanal Ibro Amadu Hafsan Dakarin da ke tsaron shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani.
Dabbacin yau muhidda da cikin kanunmu wani yana iya ya zo yi mana zancen sai dai awo ko yi mana zancen wata ƙasa can da bambancin Mali, Burkina da Nijar, in ba wanda ya yi takardu waɗanda IAS kin ta yarda yana iya zo tare da ita. Bancin shi ba mu son jin komi.
Kungiyar sai da yawo mai kasashe mambobi 15 na fuskantar baraka bayan da ta yi barazanar amfani da karfin soja don mayar da hanbararren shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum kan kujerarsa. Lamarin da ya sa Nijar da Mali da Burkina Faso kafa gamayyar Confederation IAS kafin su ba da sanarwar ballewa kwata-kwata. Dukkan wani matakin sulhu ya citira. Rahotanni sun tabbatar da cewa a jihohin Nijar da ma kasashen na IAS an gudanar da irin wannan gangami a yau Talata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.